ayanzu haka dai kimanin musulmi miliyan 2 ne daga ƙasashen duniya 160 ke shirin hawan arfa da ke zama cikamakin aikin hajji a wannan shekara ta 2023. Wannan dai shine aikin hajjin da ya fi samun jama'a tun bayan dawowa daga hutun dole a sakamakon cutar corona da ta addabi duniya. Jaridar Saudi Gazette da ake bugawa a ƙasar ta Saudi Arabia ta ambato ministan kula da aikin hajji da umara na ƙasar, Dr. Taifik Al-Arabi, yana cewa a wannan aikin hajjin na shekara ta 2023 an janye duk wata ƙa'ida da ta shafi cutar corona. Tuni dai su ma sauran alhazan Najeriya da suka halarci aikin hajjin na bana suka ci sun shirya tsaf domin tafiya hilin arfar a ranar Talatan nan. Muhammad Awal Aliyu shine sakataren jin daɗin alhazai a jihar Niger daga Najeriya.
So bismillah, saboda tsoron cikuwa da sauransu 12 na dare za mu fara fita, kuma an yi mana arinjin motoci isassu na asuban litini kenan, da izinin Allah za a fara fita. Kuma bismillah ta'ala an nuna mana cikin mu da inda za mu zauna duka, motoci kuma isassu wanda za su shigo da izinin Allah, ta yadda ba za mu samu cikuwa da damuwa ba. So za mu shiga da wurin da in Allah ya yarda ba za mu samu wani dare ba.
Batun addu'ar neman zaman lafiya da yalwar arziki na ɗaya daga cikin abinda alhazan Najeriya ke da guri a filin arfa ɗin, kamar yadda waɗannan ke cewa.
Muhammadu na cikin ban tabora na amto gashi ana shirin tafiya hawan arfa a takaice, me za ka ce game da shirin?
Ina cewa Allah ka hore mana lafiya da ƙarfin yin aiki, kuma wanda duk zai ji Allah ya dawo lafiya, Allah kuma shi ba da mu.
Sunana Lawal Muhammad Badarawa, Nene Al-Fadar daga local
government, wato jihar Zamfara.
Jihar Zamfara, abinda nake roƙo ina yi ga Allah subhanahu wataala a matsayi na ɗan jihar Zamfara, da kishin jihar Zamfara, gaskiya muna roƙon Allah zaman lafiya a Zamfara. Duk ina roƙon Allah zai suke so a cikin local government ɗinmu, ina roƙon su don Allah su taimaka mana da addu'a da zaman lafiya. Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya, ya ba mu zaman lafiya, kuma ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa.
Babu shakka dai Najeriya na cike da fatar samun sauƙin matsalar tsaro, musamman a wannan lokaci na damana, ta yadda manoma za su koma gona cikin kwanciyar hankali. Mustapha Nasir Batsari, Murya Amurka daga Makka, Saudi Arabia.